What? Mak. hukum. Mun ga waɗannan tsare-tsaren fa baki ɗayansu, kar ka taɓa tunanin cewa wai shari'ar musulunci ta ɗauko daga wannan tsari ne na administration na hukumar a federaliya irin waɗannan gwamnatoci namu na kafirci. A'a, inna ma gwamnatocin ne suka sahibul madkhal kenan mai dukan bid'a wurjan janda ta bariya daga tare ko yace idza amara amirul muslimina amiran idan shugaban
Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga lahira da imani Allah ya ji kansu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah sai gobe insha Allah muna da karatun bukhari kuma yau da daddare karfe 8 da rabi zuwa karfe 9 insha Allah ne بعد na Sheikh Usman Mujaddadi Allah ya ji kanshi da malaman shi da mayafan shi baki daya idan ba manta ba mun kwana cikin fasli na 11 da sai ka ta shehu ya ji wa kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu idan ba anta an da kana ta
shafi abin ofisa ko ma'aikacin gwamnati kyauta ya karba fa sai shehu ya ce faqad warada fi sahih al-bukhari hadithi ya fi sahih al-bukhari anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'mala rasulan yuban ta kusur jinniya a zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani mutum ko kuma ya dora shi ya zama gwamna
shi wannan mutum ana ce da shi ibn al-lutubiyya haka wannan hadisi yazo cikin sahih al-bukhari falamma jaa lokacin da ya dawo qala ya rasulullahi sai ya ce ya manzon Allah hadha lakum wa hadha uhdiyani wannan shine aikin da kuka sa in yi muku gashi an kawo in tara zakani in menene duk gashi nan dai wannan kuma kyauta ce aka yi mini faqadiban nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya fishi wa qala yace ma balur rijal menene ya samu wasu mazaje ne ko kuma ma balur rajuli menene ya samu mutun nasta'miluhu mu dora shi ala amalin min a'malina mu bashi wani aiki daga cikin ayyukanmu sai ya kulu hadha lakum wa hadha uhdiyani sai dawo yace wannan gashi naku ne wannan kuma kyauta aka bani afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi dan me ba zai zauna gidan uban shi da uwar shi ba fayanzuru hal yuhda lahu ya gani shin za ka mai kyauta ma'ana ka zauna in kana zauna a gidanku za ka maka kyauta shine Imam al-Ghazali cikin Ihya yake cewa duk kyautar da ka san ana kawo maka lokacin kana gidanku to in ka shiga office man kawo maka sai ka karba amma duk kyautar da ya zama in da kana gidanku ba za ka kawo maka ba yace to in aka kawo maka haramun ne ka karba matakar kana aikin gwamnati ko da wannan suna aka kira ta ko yara aka ce akai wa ko menene to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to yazo ya zauna ya gani mana za a kawo mishi قال مالك امام مالك يجي وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب الله يقرا مش يردا كسانتي يشاطر الامال ينا اينهم واتو ربا ابندا مايكتان شي suka kawo to yana raba biyu fa ya'khudhu nisfa amwalihim sai karbe rabin dukiyoyin su hina zaharat lahum amwalun ba'da alwilaya in ya bayyana cewa suna da wasu dukiyoyi bayan ainihin sun samu mukami lam takun tu'rafu lahu dukiyar da ba a san su da ita ba ma'ana ka je ka dawo sai ka ga ka dawo da naira 10,000 ina ka samu wannan 10,000 ai noma ne na samu sai Sayyidina Umar ya raba sai ban maka 5,000 sai karbe 5 li anna ma asaba al-amil bighairi rishwa don abinda ma'aikaci ya samu koda ba rishwa bane wa in kana halala koda halal ne فلا يستحق ذلك to be cancance ci wannan abu ba li anna lahu bil imrati quwa ala an yanala min al halal ma la yanalu ghayruhu domin saboda mulki da ya samu zai iya buɗe wata hanya ta samun halal wanda koda a ce wato talaka wanda shi bai samu mulki ba zai iya buɗe wannan hanya ba misali tunda yanzu shi gwamna ne zai iya ware wuri kaza ya ce ya kuma ya kawo kuɗi din ya biya na halal yana da ƙarfin ya haka wanda yake talaka bai da ƙarfin da zai iya mallaka wannan guri ma'ana tunda ko da halal din shi ne amma dai ba za a ban mishi ba dan ya bi wani ƙarfi ne nashi na mulki ya nemi wannan halal din to sai Sayyidina Umar sai ya karɓe rabi mala yana lu ghayruhu fayarji'u ma yazidu lahu ila baitil mal sai Sayyidina Umar ya karɓe rabin abin da ya samu sai da shi ainihin baitul mal yana ƙara mana ne wa qala attab ibn usayd attab dan usayd yace wallahi na rantse da Allah ma asabtu fi amali ana yi hayyan zafa ma asabtu fi amali alladhi wallani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama illa thawbaini yace aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dora ni yace to babu abin da na samu a cikin wannan aiki sai tufafi guda biyu ka sautu huma maulaya kisan na ainihin baiwa bawa na wanda na yantar kisan yace cikin aikin da na samu abin da na samu kenan ma'ana manzo Allah ya dora shi zama ofisa to a cikin wannan aiki baki daya babu abin da ya samu sai riga da wando kawai wadanda su ma yazo ya baiwa wani bawa na shi amma ba haka ba bai samu shi bai samu wadanda ya dinka ba ma inda bayani ya kare wa fi shurubuz zulal bada an kala a cikin littafin shurubuz zulal bayan mai littafin ya faɗi ainihin waɗancan maganganu da ya faɗi sai ya ce wa kullu ma'khudhun li hukmin da'ahu walau qada bil haqqi la ta'kuluhu wa mithluhu hadiyatul ummali idh kulluhu suhtun min ad-dalal yace wa kullu ma'khudhun duk abin da ya zama an karbe shi li hukmin saboda an yi wani hukunci da'ahu yace to ka ba wannan abin kaka karba idh yace walau qada bil haqqi koda hukuncin gaskiya kai kai alkali ko gwamna ko wani mutum kai hukunci na gaskiya aka baka aka kawo kyauta aka baka yace la ta'kuluhu kaka sake ka ci wannan abin kaka karba wa mithluhu adiyatul ummali yace misalin wancan abu da aka ce kaka karba kamar ainihin kyauta da ake baiwa ma'aikata iz yace abin da yasa aka ce karka karba kulluhu dukkan shi suftun min ad-dalal haramun ne daga cikin bata karka sake ka ci kun gane wannan ko to wannan shine karshen babi ko kuma fasli wanda ke magana akan a fasli wanda Shehu Usman yake magana dangane da yadda ake dora ainihin gwamna da kuma irin ainihin sharuɗa da ake ainihin kafa musu ma'ana idan kai kana shugaban kasa ko kana wani hakimci sai ka zo za ka dora wani ma'aikaci to dole ne ka kafa mishi wasu sharuɗa waɗanda in ya gama zai iya kiyayewa ba shikenan sai ka kore shi sai Shehu yace al-faslu thani ashar fasli na 12 fi targhibin nas fil jihad game da kwadaitar da mutane yin jihad a rinka kwadaita mutane yin jihad kar a zauna kawai shikenan kullun sai dai a ce kai tarbi ciki 100 ciki 1000 shikenan wannan Allah zai kawo komai a tsaya ana ta addu'a sai a waye gari an zama kamar kristoci sai addu'a kawai ba aiki mun gane ko sai an kwadaitar da mutane zamu jihadi zamu kafa gwamnati zamu jihadi za a kafa gwamnati ana jawo ayoyi ana jawo hadisai sa'an amma wallahi a kul aka bar mutane hakan nan ba a kwadaitar da su jihadi shikenan rana daya har na su suna can suna training sai su zo su afka mu faqul wa billahi at-tawfiq yace ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce qad warada targhibun nas fil jihadi fil kitabi was sunnati fi ayatin kathira shehu yace hakika ayoyi waɗanda suke kwadaitar da mutane yin jihadi sun zo a cikin alqur'ani hadisai sahihai sun zo a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ahadith kathira da kuma hadisai masu yawa sun zo dangane da kwadaitarwa wa misalu zalika fil kitabi qawlihi ta'ala yace misalin ayar da ke magana dangane da kwadaitar da mutane yin jihadi a cikin alqur'ani maganar Allah madaukakin da Allah yake falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah waɗanda suke canjin duniya da lahira ma'ana su bayar da duniya a basu lahira to waɗannan mutane su yaki wajen tayar da addinin Allah wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda yake yin yaki wajen tayar da addinin Allah fa yuqtal har aka kashe shi aw yaghlab ko kuma ya galaba fa sawfa nu'tihi ajran azima to zamu bashi lada lada wanda yake mai yawa ma'ana duk wanda yake yaki wajen tayar da addinin Allah sai aka kashe shi ko kuma shi ya galaba ya kashe ko kuma ya ainihin wato samu ganima to wannan mutum kuma ranar kiyama zai samu sakamako mai girma kaga wannan aya tana kwadaitarwa dangane da me jihadi
mukatan da
su ne
cewa ya yi wadanda wani suka tsayyar da duniya ina da wannan kamar mai yin
ayatun da ke yuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wadanda ainihin wato suke sayar da rayuwar su ta duniya da lahira ma'ana kafirai wadanda suke cinikin duniyar su ai lahirar su su karbi duniya ba da lahira to Allah yake cewa yake su wato na baddala kware da gaske Allah yana umarcin ayakika sire ne waɗanda suke bayar da duniyar su lahirar su su karbi duniya abin ne yana da kama da juna haka wa qawlihi ta'ala da maganar Allah madaukaki da Allah yake la yasawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulil darari walmujahidina a waɗanda suke mu'minai ne suka zauna ba su fita yaki ba kuma ba tare da wata cuta tare da su ba to ba za su yi daidai wal mujahiduna fi sabilillahi da waɗanda suke yin jihadi wajen tayar da addinin Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma kawunansu ba mun gane ko ma'ana waɗanda suke mu'minai ne masu jihadi ba za su yi daidai da mu'minai waɗanda ba su yin jihadi ba to shine sai Allah yake cewa فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القائدين درجه Allah ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu da daraja akan waɗanda ainihin ba su yin jihadi da dukiyarsu da kawunansu wa kullan amma dukkan su tunda mu'minai ne wa'adallahu al-husna Allah ya musu alƙawarin ainihin sakamako kyakkyawa shine aljanna wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina amma fa Allah dai ya fifita waɗanda suke yin jihadi akan waɗanda suke zama a gida ba su yin jihadi ajran azima da lada wanda yake mai girma ma'ana wani mumini ne wani mumini ne amma wani da imanin shi kuma yana jihadi wani da imanin shi baya jihadi to me yin jihadin yafi falala kwarai da gaske darajatin minhu yace wannan darajoji ne daga wurin Allah wa maghfiratan da kuma gafara wa rahmatan da kuma rahama wa kana Allahu ghafurur rahima Allah kasance mai gafara ne kuma mai rahama ne wa qawlihi da magana Allah ta'ala madaukaki da yake cewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah yayi cinikin dukiyoyi da rayukan mu'minai da yayi cinikin ba wai kwandala da naira zai ba su da wazo biya ba bi anna lahumul janna cewa zai ba su aljanna yuqatiluna fi sabilillahi su mu'minai suna yaki wajen daukaka addinin Allah fayaqtuluna su kashe wa yuqtaluna a kashe su Allah ya ce wa'adan alaihi haqqan wannan alƙawari ne na gaskiya Allah ya yi wa kanshi zai cika wa mu'minai fit taurati haka ya zo cikin at-taura wal injili da injili wal qur'ani haka ya zo a al-qur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne yafi Allah cika alƙawarin da ya dauka babu fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi Allah ya ce a ne muku al-bishr ko kuma al-bishrunku da cinikinku wanda kuka yi da Allah ma'ana Allah zai cika muku wannan ciniki kuma zai biya muku bukatarku wa zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma wa qawlihi ta'ala da magana Allah madaukakin sarki da yake cewa inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah yana son mu'mine waɗanda suke yaki wajen tayar da addinin shi sahu bayan sahu ka annahum bunyanun marsus kai ka ce su wani gini ne wanda aka jeranta juna wannan ya damfari da wannan wannan ya damfari da wannan kamar yadda nake gaya muku ranan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ne yazo da irin wannan tsari na yaki da an za su shiga inna rududu suke shiga ai ta kashe su kafirai sai manzon Allah yazo sai ya shirya sahabbai tukuna an bi su sahu 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 kamar sahun sallah sa'annan ai addu'a waɗannan a fara tura waɗannan su shiga waɗannan su shiga waɗannan su shiga shine kuma Allah ya nuna yana kaunar su a irin wannan abin da suke yi to shine Allah Shehu Usman yake cewa wa qawlihi ta'ala da kuma maganar Allah madaukaki Allah yake ya ayyuhallazina amanu ya ku mu'minai hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ko kuna san nuna muku kasuwancin da zai ketarar da ku daga azaba mai radadi tu'minuna billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana imani da Allah shine ka sarkafa wuyanka duk abin da Allah inda Allah ya jaka to shikenan sai ka bi imani da manzon Allah shi ma haka duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jaka sai ka bi wa tujahiduna fi sabilillahi sa'annan ku yi jihadi wajen daukaka addinin Allah bi amwalikum wa anfusikum ku yi da dukiyoyinku da kuma kawunanku to wannan shine ainihin wato kasuwanci wanda yafi komai nasara an fahimci wannan ko shehu yace hadha misalu ma warada fil kitab wannan shine misalin abin da yazo a cikin alqur'ani fi targhibin nas fil jihad game da fadaitar da mutane dangane da jihadi to amma misalu ma warada fi zalika min jihati sunna amma misalin abin da yazo dangane da fadaitar da mutane ta bangaren sunna fa faqad warada fi sahih al-bukhari hadisi ya zo a cikin sahih al-bukhari fi bayani fadl al-jihad game da ainihin hadisin da game da abin da ke bayani na falalar jihadi an abi huraira ta qala abu huraira yace jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai yace dullani ala amalin ya'dilu al-jihad ka nuna mini aiki wanda yake daidai ladan su daidai da jihadi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la ajiduhu ni ba wani aiki da nake ganin yayi daidai da jihadi wannan yana nuna falalar jihadi ko bai nunawa
to a dage za a yi jihadi insha Allah.
Wa fihi aidan an Anas ibn Malik an annabi sallallahu alaihi wa sallama, har wa yau an samu hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda. Qala Anas yace la gudwatun, a annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la gudwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kai samma ko ka fita jihadi ya fi duniya da abin da ke cikin ta baki daya, ko kuma kai yammaci ka fita jihadi ya fi duniya da abin da ke cikin ta baki daya. Mun fahimci wannan ko? Ma'ana a ce yanzu din nan kamar yadda yanzu wani yayi nisa hanyar kasuwar kauye ko, to kai kuma a ce yanzu kai nisa kai kuma wajen yin jihadi, to wannan ya fi duk abin da zaka samu a duniya da kuma abin da ke cikin ta. Wa fihi aidan, har wa yau a cikin sahih al-Bukhari fi bayani darajatil mujahidin, dangane da ainihin darajojin waɗanda suke masu yin jihadi ne fi sabilillahi, wajen ɗaukaka addinin Allah. An abi huraira, ta daga abi huraira annahu qala, abu huraira Allah ya kara mishi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace inna fil jannati mi'atu darajatin, a cikin aljanna akwai darajoji guda 100 a'adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah, Allah ya yi tattalin waɗannan darajoji ga masu yin jihadi wajen tayar da addinin Allah. Ma bainar darajataini kama bainar sama'i wal ardi, tsakanin wannan daraja zuwa wancan daraja kamar sama da ƙasa. To masu jihadi za su sami irin waɗannan darajoji har guda 100, ma'ana wannan daraja ta kololuwa nan ne ta masu jihadi. To daga daraja ta 1 zuwa ta 2 kamar sama da ƙasa, sama da ƙasa, sama da ƙasa, sama da ƙasa so 100 haka. Ko a nan duniya mutum yana son a ce shi ne yake can sama, duk anguwarsa a ce gidan shi ne a can sama. To haka cikin aljanna ga mai yin jihadi. Amma ka zauna baka jihadi, baka son jihadi, kana faɗa da masu yin jihadi, shikenan kai asara. Wa fihi aidan, har wa yau a cikin sahih al-Bukhari, Shehu Usman yana ƙara nuna mana cewa asaqu kitabin ba'da kitabillahi sahih al-Bukhari. Sa'annan kuma waɗannan al'amura mu fahimta, dukkanin malamai na haƙiƙa waɗanda suke son a yi jihadi zama suke su karantar da ɗalibansu, ba lacca ake ba kawai. Shehu Usman sai da ya karantar da sahih al-Bukhari tun daga farkon shi har ƙarshen shi, sai da ya karantar da sahih Muslim tun daga farkon shi har ƙarshen shi, sai da ya karantar da ɗalibansu sunan Tirmidhi, sa'annan haka Abdullahi Gwandu sai da ya karantar da sahih al-Bukhari. Mun fahimci wannan ko? To amma in aka zauna ba a karanta waɗannan littafan shikenan sai a zo sai a yi maka lacca, to daga yin lacca shikenan kana da saukin a iya batar da kai. Mun gane wannan ko? Sannan kuma da'awa kana son kai da'awa sai ka zama murucin kan dutse fa. Mai Bahaushe ke murucin kan dutse ya kira ni. Ma'ana sai da ya shirya tukuna sannan ya fito. To kai kanka ilimin da kake ɗauke da shi bai ishe ka larurar kanka ba, kai kanka balle iyalinka balle ma waɗanda kake ja, in ba lajja ba mai za a yi. Ya zama dole kullum a saurari gidan rediyon BBC, kullum dole a sai jarida saboda a san abin da za a yi lajja a kai, ko ba dole ba ne? Dole ne. To shi ne Shehu yake cewa wa fihi aidan, har wa yau dai cikin sahih al-Bukhari fi bayani fadli ribatil khayli, a cikin bayani dangane da ajiye doki don jihadi wajen tayar da addinin Allah. An abi hurairata radiyallahu anhu an abdullahi bin umara, abu huraira ya karbo daga abdullahi dan umar, qala abdullahi dan umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man ihtabasa farsan fi sabilillah, wanda ya daure wani doki don daukaka addinin Allah, imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi, yana mai imani da Allah da gaskata alƙawarin Allah, yace fa inna shab'ahu wa ri'ahu wa rawtahu wa bawlahu wa fi mizanihi yawm al-qiyama, yace fa inna shab'ahu, koshin wannan dokin, wa rayyahu da kuma koshin shi, shab'ahu koshin shi da abinci, wa rayyahu da kuma koshi da in ya sha ruwa zai yi, wa rawsahu da kuma kashin dokin, wa qawluhu da fitsarin dokin, fi mizanihi yawm al-qiyama, za a tarkata a dora akan mizanin mai wannan doki wajen ranar al-qiyama. Ma'ana yana da falala, idan zamani na yaki da zamani ana duban yanzu me ake yaki da shi, bindiga da gurnet da igwa da sauransu, sai ka siya ka ajiye, ma'ana da hayakin bindigar
da harsashin ta tsaya a dora a mizanin ranar kiyama. Tunda yanzu doki da takobi amfanin su kadan ne a wurin jihadi, karfe doki ko takobi to daga nera wani zai tsaya harbi cikin dokin sai ku yi kasa, ya ga kun yi kasa sannan kai kuma ya sauke ka. To ka gani sai ka sai tankar yaki ko ka sai bindiga kai ba, mun gane wannan ko. وفيه ايضا اتقن صحيح البخاري حروى يو في بيان فضل من جهز غازيا في سبيل الله اتقن باب ده يزو دنگane da fallalar mutumin da ya taimaki wanda ainihin wato ya tafi jihadi, an gane ko. Aka ce faqad ghaza shi ma yayi yaki wannan, mun karanta hadisin anan cikin sahih muslim, an gane ko. Ma'ana ka taimaki wanda zai tafi jihadi to kai ma kai jihadi. ومن خلف غازيا في سبيل الله wanda ya zama ainihin wato ya taimaki mai jihadi ya rike mishi iyalin shi bayan ya tafi jihadi fi sabilillahi aw khallafahu bi khairin ko kuma ainihin wato ya tsaya madadin shi wani wuri na alheri, ma'ana wani ya tafi jihadi kullun ya saba shi yake sharan masallaci kullun shi yake ɗibo ruwa ana alwala sai ka tsaya kana wannan aiki ko kuma ka tsaya kana kula da iyalan shi bayan ya tafi, to wannan hukuncin ka kamar kai ma kai jihadi. An Zaid bin Khalid daga Zaid dan Khalid anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, Zaid yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man jahaza ghaziyan fi sabilillahi wanda ya kintsa wani mai jihadi wajen tada addinin Allah faqad ghaza hakika wannan mutumi ya ainihin wato yi jihadi. Wa man khallafa ghaziyan fi sabilillahi bi khairin wanda ya zaune bayan wani mai jihadi da wani aiki na alheri faqad ghaza hakika shi ma yayi jihadi. Wa fihi aidan a cikin sahih al-Bukhari, ma'ana yau Shehu Usman cikin Bukhari yake ta dibo bayanai fi bayani fadl ar-ribat an sahal bi an sahal bin sa'd bin sa'idi daga sahal dan sa'd a cikin sahih al-Bukhari dangane da falalan wanda ya daura wata dabba don jihadi. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي للي من ظن الله إرادة أمينشن الله ثبت أغريش يأتي رباط يوم في سبيل الله طوري وتدفع فودوكي كورا قمي دنس انتايد الدين الله خير من الدنيا وما عليها يا في دنيا باكي ايدا أبل لكميكي تكن دنيا تنغ بعد يشي intaha. Wannan babi wanda ke magana akan falalar yin jihadi ya kare, mun gane wannan ko. To waɗannan ainihin su ne bayanai cikin alqur'ani da sunna dangane da abin da ya shafi falala ta yin jihadi. Sai shehu ya ce alfaslu salis ashar fasli na goma sha uku fi hukumil jihadi, menene hukuncin yin jihadi. In aka ce hukunci ana nufin aji wajibi ne ko haramun ne ko mustahabbi ne ko sunna ne ko makruhi ne, to za mu ji shehu zai tabbatar mana da hukuncin yin jihadi cewa wajibi ne. Shehu ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq, ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce wa amma hukumul jihadi, amma hukuncin jihadi a cikin shari'ar musulunci fa huwa annahu fardun ala an-nas, jihadi dai farilla ne akan mutane. Dalili li qawlihi ta'ala, saboda maganar Allah madaukaki da Allah yake kutiba alaikumul qital, Allah ya farlanta muku yin yaki wajen tada addinin shi. Wa li qawlihi alayhi salatu wassalam, da kuma maganar annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da yace al-jihad wajibun alaikum ma'a amirin barrin aw fajir, yin jihadi wajibi ne akan ku tare da shugaba, shugaban nan mutumin kirki ne ko kuwa mutumin banza ne, ma'ana inda yace hayya alal jihad to sai a taho ai jihadi. Akhrajahu Abu Dauda, Abu Dauda ne ya fitar da wannan hadisi. Wa qala an-Nafrani fi fawakihi ad-dawani sharh ar-risala, alfa an-Nafrani ya fadi cikin fawakihi ad-dawani sharhi ne na risala, yace ويتعين على امير المؤمنين الجهاد, واجبي ne shugaban mu'minai ya jagorancin mutane zuwa ga jihadi. Wa ala jama'ati almuslimin, da kuma jama'an musulmi, illam yakun, idan ya zama ba a samu amir almu'minin ba, ma'ana kamar yanzu mu dake zauna a kasar nan ba mu da amir almu'minin, ba za mu ce dole ba za a yi jihadi ba sai ran da aka samu amir almu'minin,
a yanzu ma za mu iya tsayar da jihadi, to sai mu samu wani sai mu ce mun nada ka kai ne shugabanmu, kawai sai a tafi. An gane ko? Ba a samu amirul mu'minin irin yadda shari'a ta tsara ba, haka ake zaune kamar yanzu gara zube, shikenan sai mu ce wane kai jagorancin mu mai jihadi, sai mu tafi kawai. Ma'ana ashe Shehu Usmanu bai sharɗanta, bai ce dole sai ya zama akwai amirul mu'minin za a yi jihadi, tunda yake inda amirul mu'minin a yi, in kuma babu jama'an musulmi su yi, intaha. Bayani ya kare. Wa farduhu alal kifayati ala ma zahaba ilayhi al-jumhur, yace hukuncin ainihin wato jihadi fardu kifaya ne kamar yadda mafi yawancin malamai suka tafi. Wa qala Muhammad bin Ahmad bin Juza, Muhammad dan Ahmad dan Juza ko Jizi yace fi qawaninil ahkam, a cikin qawaninil ahkam ita ce dai qawaninil fiqhiyya, littafi ne na fiqhu, ba maliki ne amma yana dauko maganganun sauran malamai na mazahibu, yana kawo littafin yayi girman kamar bulugul marami haka. Yace huwa fardu kifayatin inda al-jumhur, jihadi fardu kifaya ne a wurin jumhur, ma'ana in wasu suka tsaye suna yi sun dauke wa wasu. Wa qala ibn habib yace fardu ainin, a jihadi farilla ne, dole ne akan kowa, dole ne in wani ya tafi kai ma dole sai ka tafi. Wa qala daudi yace huwa fardu ainin ne, daudi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malikiya, shi ma yayi sharhin sahihul bukhari, za ka ga imamu hafizun hajarin al-asqalani yana yawan dauko maganganu da gare shi, shi ma babban malami ne wanda ya yi littafi na sharhin bukhari, kuma ba maliki ne, kana malikiya ba zama suke suna fada da hadisin manzon Allah ba kenan. Duk wanda aka samu wasu sun ce su malikiya ne suna fada da hadisin manzon Allah, to waɗannan sun yi ridda daga cikin malikiya. Maliku ya la'ance su, Maliku ya la'ance ka shiga uku. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. To shi ne yake cewa ad-Dawudi ya faɗi cewa ai jihadi fardu ainin ne ala kulli man yalil kufar, da duk wanda yake tare da kafirai. Wa idha hum yatatraful bilad, yace in ya zama an kewaye dukkan ainihin iyakoki border na kasashe, wa suddatis sughur, kuma duk wata ainihin wato kafa ya zama an toshe ta, saqata fardul jihad, to shikenan farlancin jihadi ya faɗi. Wa baqiya nafilatan jihadi, a lokacin ya zama nafila, ma'ana ya zama kasar mu ba kafirai, kuma duk inda kafirci da kafirai za su shigo an toshe, to shikenan a lokacin jihadi nafila ne, sai dai a fita kuma wasu kasashe can aje idan a ƙara fada da kasashen musulunci. Wa yata'ayyanu bi thalathati asbab, yace jihadi dai yana ayyana da ainihin wato dalilai guda uku, ahaduha ɗaya daga cikin dalilan amrul imani, idan liman ya bada umarni, faman ayyanahu al-imam wajaba alayhi al-khuruj, duk wanda liman ya nuna shi yace wa na ka fito, to dole ne ka fito. Al-wasani na biyu, an yafja al-adu bilad al-islam, makiya su fado wa kasar musulunci kwatsam, to wannan wajibi ne musulmi tashi ainihin su jihadi. Fa yata ayyanu alaihim daf'ahu, dole ne musulmi tashi su kuttunku da waɗannan kafirai, fa illam yastaqillu lazima man qarabahum, in ya zama mu musulmin da waɗannan kafirai suka afko mana afke, ba za mu iya tsayuwa da kafan mu don mu kare su ba, to wajibi ne akan ainihin waɗanda ke kusa da mu su tashi su taya mu. Fa in lam yastaqil al jami'u, idan duk waɗannan din na kusa da mu ma suka zama ba za su iya tsayuwa da wannan jihadi ba, wajaba ala sa'iril muslimina an yandafi al aduwa, dole ne sauran waɗannan musulmi na duniya baki ɗaya su taru su zo su goya mana baya mu tunku da waɗannan kafirai. Misali mu nan muna nan zariya, sai kafirai suka taso mana, ya zan ba za mu iya tsayuwa da tunkuɗe su ba, to dole ne waɗanda ke kusa da mu, kuntuwa ne a gari kaza ne, dole ne duk su taso su do su ainihin taya mu. Mun fahimta ko? To in ya zama su ma sun taho ba za su iya ba, to dole duk musulmin Najeriya su haɗu a kansu ga cewa mun tunkuɗe waɗannan kafirai, saboda ainihin musulunci addini ne na ainihin taimakon ƴan uwan juna. Wa salisu, wuri na uku da jihadi yake zama wajibi, al istinqaz li istinqaz asar al muslimina, don kubutar da bursunonin yaki na musulmi, min aidil kufar, daga hannayen kafirai, ma'ana an kama mana wasu ƴan uwa suna can ƙasa kaza, to sai mu kinsa jihadi mu tafi wannan ƙasa, ko a ba mu su cikin limana ko kuma to za a yi yaki. Wa fil mukhtasar, ya zo a cikin mukhtasar khalil, wanda ake mishi kirari wa man lam ya'rif khalil almuhu ali, kana zauna baka san mukhtasar ba, ka kace kai ba maliki ne, tare rauni guda an ka mike sai ya taba hulan masallaci, an ka san mukhtasar ba, iya ka karatun ka qawaidi, an yi da zurfi muqaddima ahlali, amma duk abin da aka taba kai kace an saba malikiya, amma kai baka san muktasar ba. Abin kunya cikin irin waɗannan masu da'awar su ne malikiya fa a garin nan fa, na nuna mai askari wai bai taba ganin askari ba, bai taba ganin shi ba, nace ka san wannan littafin, yace duba dai da kyau na bashi na bude mai karatun ciki ya gani ko ko sani ba, nace wannan shine askari, yace to wannan ne askari, yace eh, kuma su ne first graduate na izala a garin nan malamai, amma kuma suna can suna cewa ai zuwa na ba su yadda da fiqhu ba, ai ji fiqhu a wurin shi qawaidi da ahlali, duk abin da ya wuce nan shikenan, wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq, ai duk abin da ya wuce nan shikenan, duk abin da ya wuce ahlali shikenan, ka dauko mai iziya shikenan, tare da cewa iyakai ilimin ka na ahlali kai kanka bai ishe ka bauta Allah ba, ahlali ko ishmawi bai ishe ka bauta Allah ba, kana nan gwauro kai kadai sai kai ta bauta Allah haka da ahalarinka da kawaidinka hadda ya ce kal yakinu, mun gane wannan ku har ka mutu shikenan, amma duk ran da ka jajibo aure sai ka shiga iziya, in ba haka ba sai ka shiga wuta, dan a cikin ahalari babu bayanin aure, cikin ijmawi babu bayanin aure, idan ka zauna haka kai da matar to ya za ku gudanar da al'amarin auren, ka zama wa mallam ya hukum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna, eh ga kasuwanci kuma kana cin kasuwa, ma'ana ma dai baki kai ko gauro ma dai bai iziya ba, dan ishmawi ko ahlari bai ishe shi ba kenan, tunda ga kasuwanci da zakka, o kawaidi ma fa ba zai ishe ka ga bauta Allah haka mutu ba, don kawaidi a ciki ba a bayanin sallar juma'a ba, sallar juma'a wajibi ce kanka ko ba wajibi ba, don ka je liman yana hudu ba kana surutu fa sai ka cin kudar da garinka, idan ba abinda za ka samu sai wannan surutun, kaga dole in ka kai ahlari sai ka wuce ka kai ishmawi, sannan aka fara magana sallar juma'a, salatul idain fa sai ka kai ishir, sai ka kai iziya, mun gane ko, to duk ka gama waɗannan baki ɗaya har muktasar ko haddace shi kai, to ka sani a malikiya ma layi ɗaya kake, kamar titin nan ne na jirgi, dan ka tashi daga nan Zaria ka kure ka tafi Kano, daga nan ka wuce Guru, sai ka ce duk titin railway na Najeriya ka kure shi, layi ɗaya ka bi kawai ka kai ƙarshe, mun fahimta, sai ka kama wancan shi kuma ga ya can ya tafi wajen huntuwa, ka kama wani ga ya can ya yi Mina, wani kuma ya yi kaza, wani ya yi kaza, wani ya yi kaza, wani ya yi kaza, sannan a malikiyar ma har muktasar in ka kai to layi ɗaya ne a malikiya, kana jin gashi nan malikiyar ce ta kasu biyu, waɗannan sun ce meye hukuncin jihadi, waɗannan sun ce fardu kifaya, waɗannan sun ce fardu ayni, to dan karka wahalar da malamin tunda ba zai iya warware maka matsalar ba, sai ce duk wanda ka dauka yayi, kenan jin kanka tambaya to malam wanne zamu dauka, yake duk wanda ka dauka yayi, kuma biddaini ne isbatu shay'ani biddaini fi halatin wahida ashbah bil mahal, ba zai yiwu ba, fardu ainin fardu kifaya, wannan yace dole ne kowa da kowa ya fita, wannan yace in wasu sun fita wasu shikenan, to shikenan in an ce duk wanda ka dauka yayi, to ni in na dauki wanda ke cewa dole kowa ya fita, ina fita duk wanda bai fita ba me nake ganin shi, fasiki to kaga sai fara jihadi ta ganin shi kenan, ko to kaga ashe dole sai an zo an yi tahqiqi, kamar wannan matsala ya za a yi tahqiqi, da a jihadi fardu ainin ne ga al'umman musulunci in wasu sun tashi su ne, amma in ya zama abu ne ya fado kamar yadda yake fadi dinnan bala'i ya fado gaba daya fa, to har mata sai mu ce kowace ta rike tabaryarta da muciya da hijabi, ki kulle hancin hijabin, ki soke shi gefe guda, ki sheko da gudu, ki fito bakin titi, duk inda ke ga kafiri da jarrauni ki kwada mishi aka, in ki jar zai baci ki ihu, ko kuma karki da kunji ihu, to shikenan ku biyo wannan kwararo shikenan, mun fahimta ko, to ya zama fardu ainin kenan, an yi mana mufaja'a, to shine yace wa fil mukhtasar, a cikin mukhtasar lawali lawali da sani ko shine sharhin shi suke cewa lawali da sani, wannan wa yake da suna jawahir al-ikli, mai muktasar yace al jihadu fi ahammi jiha ahammi jihatin, jihadi ana yin shi ne a jihar da tafi kowace muhimmanci, ma'ana ina ne aka fi bukata a tafi jihadi, sai a ce wajejen kasashen yarabawa dinnan ko wajejen kasashen inyamurai ko wajejen kasashen kudu ko ina, inda aka ga yafi muhimmanci nan za a tafi, kullu sanatin kowace shekara, wa in khafa muhariban, yace ainihin wato in ya zama ana tsoron wani wanda yake zai kawo yaki, ma'ana ana tsoron wanda zai kawo yaki, to kowace shekara kike ba ya riga ya kawo ba, ana tsoron kafirai za su kawo mana hari a jiha kaza, to sai mu je sai mu tare wannan wurin tun kafin su iso. Ka ziyaratul ka'aba, kamar ziyara ainihin ka'aba, fardu kifaya, yake fardu kifaya ne. Kaga annan mai mukhtasar ya hada maka abu biyu, ya maka hukunci da hukuncin aikin haji da hukuncin jihadi. Hukuncin aikin haji shine in ka je so daya ya isar, ko wannan farlanci ya fadi akan ka, mun fahimci wannan ko? Ko kuma in aka samu musulmi sun je bana, to sauran musulmi da basu je ba, ma'ana waɗanda ba su da hali ba, ba a ce sun yi aibu ba, mun fahimci wannan ko? To haka jihadi in aka samu an tura wasu sun yi wannan jiha, to shikenan hukuncin ya fadi akan mu. Qala al-Kharshi, ga abinda Kharshi ya fadi a cikin hashiyar shi da yawa Muktasar, fi sharhi al-Muktasar fi hadha al-mahalli, a cikin wannan wurin sai yace, yani abinda malam mai Muktasar yake nufi, annal jihad, shi jihadi, fardu kifayatin alal mashhur, farilla ce ta kifaya ga magana wadda take shahararriya a mazhabin Malikiyya. Yasqutu bi fi'l al-ba'd, in aka samu wasu suna yin shi to shikenan ya fadi. Li qawlihi ta'ala, saboda magana Allah madaukaki da yace, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina darajatan wa kullan wa'ada Allahu al-husna, Allah ya fifita masu yin jihadi da dukiyoyin su da kawunan su akan wadanda suka zauna a gida, amma dai dukkan su Allah ya tattala musu ainihin aljanna. Ma'ana wannan ya nuna ashe wadanda suka zauna a gida dinnan lafiyar su lau ba cuta, tunda wasu sun tafi, to bas kai falala wadancan ba, ashe ba a nuna zargi dangane da su ba, ashe ya nuna fardu kifaya ne kenan. Kaji yadda aka yi istinbatin, dalla ala anna al-khitab lil jami' ala sabil al-badaliyya, wannan ya nuna cewa baki dayan su ake magana da su, an gane ko? Baki daya ake magana da su, amma kuma maganar da ake akan waɗannan in suka zauna madadin waɗannan, to shikenan sun dauke waɗancan. Wa annahu yasqutu bi fi'l al-ba'd, wannan ayat ta nuna cewa in wasu suka yi jihadi to ya fadi akan wasu, walau kana alal a'yani, da ake jihadi dole ne akan kowa daya bayan daya, la kana al-qa'id bila darura asiyan, da wanda ya zauna gida ba tare da wata larura ba ya zama mai sabo. وقال الشبرخيتي في شرح المختصر في هذا المحل الشبرخيتي يفدي ا wannan wurin da yazo sharhin muktasar ashe shehu usman ya tara litafai da yawa dan ko wadannan litafan da shehu yake kafa hujja da su a iya daga farkon litafin nan zuwa nan ko su aka ce shehu ya mallaka yaya da ka same shi kundi ne kawai haka kundi kamar kirista in ba kirista ba me ake da kundi kundi ai batar da addini ne kundi shi dai kaga malami ya fa fada haka ya daure shi kenan wai duk malancin shi anan take an taba su wai zai shi sai ya kuri wai su duk da ka suka haddace abubuwa ƙarya yake yi ba abin da ya sani sai dai ya rubuta wannan kundin kawai a sha to shine wai in yadda awawai ya gane addini ya shigo cikin ahlus sunna wai kuma wai shikenan sai a ci gaba da recommendin din shi wai a ilimin shi wai duk zamu rabi duk wanda aka zo da abin da bai sani ba wai shikenan ma'ana jalinka naira 20 kullun sai ka je ka saro irin mataccen goran nan ka zo ka dan gyara hancin shi kana abin nan shikenan sai muka zama wajen mu 30 a karkashin ka kuma waje a karkashin wannan naira 20 zamu ci za ta ishe mu mu ci dan bu da rana duk inda muka bude cikin mu muka ci dan bu rana shikenan gobe za ka fita kasuwa ba eh to amma wai haka wai za a rayu ilimin ka rabin cikin cokali wai sai ka ce wai dole duk duniya ta rayu karkashin wannan ilimin ba kuma ba haka ba ka ce wai zaba malaman fiqh wai kai ne malaman fiqh kai ka ji ojoro oh la ilaha illallah wai an saba malaman fiqh sai tashi yana kumfar baki an saba malaman fiqh saboda haka bana ba za a yi wani saba ba ka ji fasto wannan shi ne fasto fasto ba fasto ci aka suka faɗi shekarar da ya ci samun ba gaje ba za a yi wani saba ba tunda wai an kona churches kawai ka fake da tutan malaman fiqh kawai kana kashe malaman fiqh yace fa in kila kaifa ghadiba sallallahu alaihi wa sallama ala salasati alladhina khulifu ma annahu fardu kifaya ta iya yuwa ka ce to yaya manzon Allah ya fishi da mutum uku din nan da suka ki zuwa jihadi gashi kuma jihadi fardu kifaya ne ko sun zauna gida ai da bai kamata a zarje su ba fal jawabu annahu kana fardu ainin alal ansar yace ai jawabi akan haka shine shi jihadi fardu ainin ne akan mutanen Madina limubaya'atihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala zalika saboda gabaɗayan su sun yi manzon Allah mubaya'a akan mi akan jihadi suka ce nahnu allazina bay'u muhammadan ala aljihadi ma baqina abada haka suka ce sun yi manzon Allah mubaya'a akan jihadi inda suna da rai to shi yasa manzon Allah ya fishi da su فكان تخلفهم عن هذه الغزوه فكان تخلفهم عن هذه الغزوه كبيره sai zama kin zuwan su jihadi akan ainihin wato wannan jihadi to sai zama kabira alkaba'i ne mummunan zunubi ne qala suhayli fi rawd al-unufi fi hadith as-salata ar-rawd al-unufi as-suhayli wanda ya rawd al-unufi sharhi ne nasira shi ya faɗi wannan an bin babbal shi akwai wannan magana daga ibnu babbal